Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Litinin 1 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan sabon shekarar 2018 da muka shiga yau.
To mutane da yawa suna cewa za su canza wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum, musamman in za a shiga sabuwar shekara. Shin idan aka canza din ko kuma aka ce bari a canza, shin ana tsayawa ka'in da na'in kamar yadda aka daukar wa alƙawari?
Addu'ar mu ita ce dukkan al'ummar duniya a samu zaman lafiya tare da mutunta juna da kuma komawa ga Allah ta kowane bangaren addini. Uwa uba mutunta juna, mu kuma yi addu'a Allah ya kawo mana da yan ta'adda.
Amin amin.
Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram, za mu ba ku damar kiran waya ku faɗa mana fatanku a wannan sabuwar shekarar ta 2018.
Sannan kuma ku faɗa mana darussan da kuka koya daga cikin shirin yau da gobe, shirin matasa wanda ya gabata a shekarar 2017, da kuma abin da kuke son gani mun gyara ko kuma mun kawo muku darussa akai a wannan shekarar ta 2018. Lambar da za a kira mu an jima din ita ce alamar tarawa 1202655.
To yanzu mu fara da amsoshin tambara da muka muku a shafukan mu na abota cewa me kuke fatan canzawa daga al'amuran yau da kullun ko kuma fatan gani a shekarar nan ta 2018 da muka shiga?
To sakon farko daga shafin na Facebook ya fito ne daga Lawal Manchester Kamba, yace yau da gobe hakika akwai abubuwa da dama, sai dai kawai mu faɗi abin da ya sauwaka. Ya zama dole a canza zaman gwamnatoci musamman a jihohi, da kuma canza tafiyar da harkokin ilimi musamman makarantun primary da na secondary. Fatan mu kuma anan shine talaka ya san menene gwamnati ya kamata ya amfana da ita ta samar da magani ko asibitoci, da samar da ilimi ga 'ya'yan talakawa, samar da hanyoyi, wadatar da ƙasa da man fetur, samar da takin zamani ga manoma, sai baiwa matasa guraben aikin yi da inganta wutar lantarki. Allah ya sa mu dace.
So amin.
Ka shafi rayuwar da kullun.
Sai Adamu Aliyu Gulde yace a gaskiya muna da buƙatu da yawa amma ba za su kirku ba, sai dai kiyasawa. Da farko mu matasan Najeriya muna buƙatar rayuwa mai inganci da kuma samar mana da guraben karatu a sassan kasar, sabili da har yanzu gwamnatin sauyi ta APC bata cika ba, don muna son ta ida su tun kafin lokaci ya ƙure domin an shiga shekarar campaign.
To sai kuma Adamu Sabi Wangara yace assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya kun cancanci a yaba muku wajen ba mu dama mu bayyana abubuwan da suke ci mana tuwo a ƙwarya. Bayan haka, ni burina a wannan shekara shine gwamnatocinmu su inganta mana ilimi, su kuma wadata mu da tsaftataccen ruwan sha. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi yace assalamu alaikum yau da gobe, ni dai babban abin da nake so a fara da shi shine bangaren man fetur, sannan a ƙara inganta bangaren tsaro. Da fatan za ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma Dauda Garba bin Afan Futuskum yace a banza ma kaga okay kaga shekarar magana yi yace a banza ma ka ba gwanin rawa ballantana ana menene ana kada iska kin taba zanan karin magana
sai yau
wato irin gwanin rawa yana a banza wai yana yi kuma ana iska wato za ta dada juya shi kenan a gaskiya na ji dadin wannan tambayar taku ni a nawa ganin duk da mai rigar bunu baya zuwa kashe gobara wai mai karin magana ne duk da mai cewa mai rigar bunu baya kai gudunmawar kashe gobara amma har in za a iya inganta mana makarantu da kuma cire mana fargabar matsalar tsaro to da asirin mu rufe wai mai ya auri makauniya
Sai Alhaji Umar Forever Gashiwa ce salam filin yau da gobe ni dai fata na anan shine gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da muke da shi a kowace ƙarshen shekara
Sai Ibrahim Ravilu Safi yace tabbas muna da buƙatu da yawa sai dai muna buƙatar muhimmai daga ciki na farko muna buƙatar a inganta harkar ilimi a baiwa bangaren kulawa ta musamman sannan a bangaren matasa yana da kyau a samar da ayyukan dogaro da kai ba dole sai aikin gwamnati ba sannan a bangaren lafiya yana buƙatar kulawa ta musamman a samar da likitoci masu mutunta mutane sannan daga ƙarshe a bullo da shiri na musamman wanda zai wayar da kan mutane yadda ake bin doka domin akwai ƙarancin sanin doka ga mutanen Najeriya
Sai Isa Nusa Ahmed yace Assalamu VOA shirin yau da gobe da fatan mun shigo sabuwar shekara lafiya a gaskiya mu talakawan Najeriya muna fatan ganin gaggarumin canji a cikin wannan shekara ta fannoni da yawa inganta ilimi kiwon lafiya ruwan sha wutar lantarki da dai sauransu Allah ya sa mu dace amin
to amin amin sai Shehu Adamu Rijau yace a wannan shekara ta 2018 da muka shiga muna fatan ganin tsaro ya inganta rayuwa ta yi sauki jama'a su samu wadatar kuɗi na yawo a hannunsu ba kamar yadda suka kasance cikin matsin rayuwa ba a shekarar 2017 kai duk dai wani abu da zai kawo wa talaka sauki muna fatan ganin shi duk kuma wani abu da zai kawo musu cikas muna roƙon Allah Ubangiji yayi mana katangar ƙarfi da shi
Amin. Sai Umar Adamu Katagume ce to da farko dai ina yi wa masu gabatar da shirin yau da gobe barka da shigowa sabuwar shekarar 2018.
Mun gode.
To ni dai fata na a wannan shekara shine ƙasa ta Najeriya ta zama ta farko wajen kyautatuwar zaman lafiya a duniya. Bugu da ƙari ta zama ta farko wajen samarwa matasa aikin yi. Wannan shine muradina.
To Allah ya cika mana shi. Sai Luka Balarabe yace addu'ar mu ita ce dukkanin al'ummar duniya a samu zaman lafiya tare da mutunta juna da kuma komawa ga Allah ta kowane bangaren addini uwa uba mutunta junan mu kuma mu yi addu'a Allah ya kawo su mana da 'yan ta'adda amin
to idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @IbrahimMusa_1 yace samun sauki na yanayin rayuwa da wanzar da adalci a ƙasa
@RBGMD gidan madikin ko yace muna buƙatar canzawar al'amuran yau da kullum kamar samawa matasa ayyukan yi domin su daina kaura kai zuwa turai daga ƙarshe ya kamata shugaba Buhari ya kai koken talakawa gaban majalisa domin a saidawa talaka abincin da ke cikin ma'ajiyar kwasta
Sai @Abdul_Balkora1 yace hakika mu talakawa babban abin da muke son samun sauyi a bangaren sa shine abinci muna buƙatar abinci ya sako yanda talaka zai samu saukin farashin sa
to amin sai @Ibrahim Karaso yace yau da gobe fatan mu a wannan shekara sabuwa ta shekarar 2018 da muka shiga shine Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa ga Najeriya baki daya da kuma saukin rayuwa ga talaka wanda yake fuskanta a Najeriya
sai @Hajja Fatima tace fatan mu shine mu ga Najeriya ta zauna lafiya cikin saukin rayuwa tare da ci gaba da ayyukan alheri da baba Buhari yake mana
to amin sai @Imam_Uba yace yau da gobe tabbas akwai buƙatar haka musamman ga matasan mu muna son ganin ci gaban mu ta hanyar samun ayyukan yi da yaki da zaman kashe wando bayan wannan kuma muna burin mu ga matasa sun tsunduma cikin harkar siyasa
sai da ƙarshe @Musa Hadaran Asuba yace yau da gobe mai ƙara sabulin wanzami to gaskiya ina yi muku fatan alheri da kuma barka da ganin wannan sabuwar shekara ta 2018 da fatan Allah ya kawo mana kwanciyar hankali baki daya
to amin amin to bari mu dalle ka shafinmu na Instagram kafin mu yi sallama inda akwai sakonni da dama da suka shigo kamar Musa Hadirin Asaba shi yana kokarin shin san shiga Instagram
din yanzu kuma ga makaranta kuma
yawa to amma yayi maganan cewa salamu malaman yau da gobe to ni dai farko ina yi muku barka da shigowa sabon shekara to mun gode sai kuma Usman Manika Mirror Road Funtuwa yace da farko ina muku fatan alheri tare da murnar shiga sabuwar shekara 2018 lafiya da fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya mai dorewa a duniya baki daya da albarkar wannan shekara ta da muka shiga Allah ya kare mu da duk wani sharrin dake cikin ta hada mu da albarkar cikin ta Allah ya bar zumunci mu da ku amin Usman Zafina Maryam Hafsa duk a gaishe ku to muna ansa
muna ansawa
to sai daga karshe sakon Alhaji Umar Forever Gishuwa yace salamu filin yau da gobe ni dai fata na anan shine gwamnatin Najeriya ta kawo karshen matsalar man fetur da muke fama da ita a kowace karshen shekara ko mun samu sa'idar rayuwa to mun gode sai mu ci Allah ya sa mu dace kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni cikin shirin yau da gobe shirin matasa da duk sauran shirye-shiryen mu
Kudin garin ku wai bai da waya ya turo
Wane mun sha rawa usuwa
ta dariya ne
jawani wannan
shin sai ai sabon shekara ta gara a cashe
a gaskiya mun ce mun fara cashewa a sabon shekara
sai mun gode da zira ya Muhammad
eh to kamar yadda muka ce zamu ba ku damar waya ku fada mana tsammanin ku da wannan sabon shekara da kuma abin da kuke fatan ji mun tabo a yau da gobe to ga lambar mu nan da za a kira yanzu alamar tarawa 1 2025 2655
eh sannan kuma bugu da ƙari shi kanshi bakon da zamu tattauna da shi Ahmad Abubakar Dakta yana nan mun aje shi a layi saboda ya sassaurari abin da mutane za su ce sai mu je mu ga me ya kamata mu tattauna kuma to ga wani akan layi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana
hala Usman ya aiki
lafiya law wallahi ya sabuwar shekara
Alhamdulillah sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos
haka yake Kabiru Highlanders barka da warhaka
Malam Usman
na'am
Alhamdulillah fata na anan shine yanda muka samu tsaro a 2017 wannan addu'a Allah ya tabbatar mana ya karo mana wannan zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya
amin amin
kuma Allah ya kara mu shugaban mu kokari da yake yi da tausayawa da kuma jama'an da ba su fahimce shi ba Allah ya sa su fahimce shi
to amin amin
kuma kuma da ayyukan da kuke yi Malam Usman shiryen ku
yawa
gaskiya muna yaba muku 100% dan babu wani gidan radio da yake ba wa al'umma haƙƙin su kamar ku gaskiya
to mun gode
wannan mun gode ƙwarai
yana da gaskiya kun cancanci jinjina Allah ya saka muku da alheri
to mun gode kuma da jimirin saurare to amma sai dai baka ga mana ko kalma ɗaya ba me kake so ka ga mun yi a yau da gobe ko darasi ɗaya ga ya mana
abun da nake so ku yi shine kan zan yi ina ganin buri na dai shine inda da hali a ƙara mana lokaci Malam Usman
a gaskiya kam
to shikenan
kuma muna so a ƙara mana lokacin
nan to mun gode sosai yawa to Kabiru Highlanders ke nan yace wato a ƙara musu lokaci to yanzu sai mu sake daukar wani ko assalamu alaikum
assalamu alaikum
hello to ina ga kila ana ta laluban mana ke to amma kin ga kamar misali lokacin nan kin san lokaci ne in ka shigo sai ka ga minti 30 din kamar sakan 30 kai
gaskiya
kawai sai kare musamman in an kwararo darasi ne tabo jama'a da daki
wanda ya zare kamata a tattauna
yawa to ga wani assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to da wa muke magana
eh sunana Abdul Malik Sabidi ne gure ta shirfa bugu sau daga kungiyar murya talaka
to
barka da shigowa Malam Abdul Malik barka da sabon shekara
da farko dai a fara yema dukkanin al'ummar duniya barka da shigowa wannan sabon shekarar ta miladiya wato shekara 2018
to amin mun gode
da mana ita lafiya Allah kan ga mana wutar lafiya kamar da mahaloci wanda tuku
da shabuka haka
salam billahi zan bi tafarana wajen yi a kasamu addu'a irin matsalolin da muka fuskanta a 2017 Allah ya sa wannan shekara 2018 su zama tarihi kuma Allah ya sa matsalolin da talakawa suka fuskanta wajen kuncin rayuwa da suka samu kawunan su wajen tsada a ciki da sauransu ne to Allah ka nuna mana wucewar Allah ka sa 2018 ta kasance shekara mai matukar shauki ga rayuwar talakan Najeriya sannan shugaban kasar mu shugaban Muhammad Buhari muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin gwiwa ci gaba da jagorancin mu akan gaskiya da arziki ko kuma sashen Hausa na gidan radio na America ba abin da zamu ci gare ku sai dai jinjina da godiya
to muna godiya akan
yankin da kuke yi na ganin cewa kullun kun fadakar da mu kuma kun san da mu halin Madina take ciki
na gode
mun gode sosai Abdul Malik gungiyar muryar talaka sai Allah ya kai mu wani lokaci to ga wani alai
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da abun ke magana
ana Abu Yelo da ordinary cable local government da ke jihar Sokoto dan kungiyar mure talaka
to ta kwaran ta so ka kai mata shi yawa to amma
alhamdulillah
yawa in ce radio kan dan hanya
ina taya al'umma musulmi maza da mata murna shiga sabon shekara shugaban mu Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya kara miki lafiya Allah ya tare shi daga shirin mahasara kuma ma ka san Rero America kuma Allah sare fara da shirin mahasara
amin amin mun gode Abu Yelo mun gode kwarai Allah ya sa a ci gaba da jirmin sauraron mu ma yawa to kin ga dai duka dai addu'a suke ta ina ga bari mu ƙara mutun daya ko kafin mu je ga Ahmad kin san yawanci abin da suke magana shine addu'a addu'a tsaro addu'a tsaro wato
kuma muna godiya da addu'a annan Usman
wallahi mun ji dadi
saboda muna buƙatar ta
gaskiya ne sai an gani
assalamu alaikum
hello tana ga kila sai ta sake lalubo mana wani na ga katsi kenan sai san yawanci abin da suke magana nake magana shine tsaron nan yana da matukar muhimmanci domin idan kasa ba tsaro to akwai matsala kenan komai a guje za a yi shi to ga wani alayin assalamu alaikum
da wa muke magana hello assalamu alaikum
wane ne daga Zamfara to layin shafa sai a hankali yawa yawa alaikum assalam muna jin ka yanzu
asiri dan mutunci daga Zamfara
to ashiru dan mutunci barka da haka eh to layin ka dai sai a hankali hello yau to ai line nan naka bazai baka kai magana ba line ya burkice gaba ɗaya ba a jin me yake faɗa amma dai naje ashiru dan mutunci daga Zamfara to mun gode duk da yake live baka damar tofawa ba to ga wani guda ɗaya hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a kiba mai godiya
to muna jin ka malam Ibrahim
eh me akin ba
gaskiya wannan shekara ta 2018 muna mu juna mu fata alkhairi
to amin amin
wannan da muka shigo muna fatan gwamnatin mu Allah ya ba su zuciyar yi mana aiki musamman hanyar nan tamu daga daji abin da ya kama zuwa Idris sai muka su gyara mana ita
hanyoyin mota
yawa dan ba mu da kalubalen da yi mana wannan hanyoyin ma yanzu haka
me yake faruwa a hanyoyin ana me
wallahi hanyoyin babu kyau sannan ga motoci a kowane lokaci idan da muna taimaka sai mu rufe wani lokaci ma kasuwanin ba sa ci akan rashin hanya
wani gari ne kenan wani gari ne
da ta hanyar da zuwa Ibbi
oh da ta zuwa Ibbi
to wani kasa wani jihar
eh muna fatan gwamnati
ya wane da
ta okay
to mun gode sosai akin ba mai godiya sai Allah ya kai mu wani lokaci to yanzu kan kan mutun ya lokacin mu ko minti biyar ne ya kamata mu ba mu Ahmad Dakta domin mu ji abinda da zai ce mana a game da wannan sabon shekara assalamu alaikum hello hello
to hello dai kuma dai ya
yi yawa auto yana da ince shi kenan assalamu alaikum
alaikum assalam
to Ahmad Abubakar barka da warhaka
barka da warhaka Allah
barka da warhaka barka da sabuwar shekara
yawa barka ka dai to Allah ubangiji yana mana karshen ta lafiya to kana kan layi ka dade kana nan layi kana jin me suke ta faɗa to da farko bari mu baka ko 'yan mintuna hudu zuwa biyar to da farko me zaka ce a sabon shekarar nan musamman inda nake son ka sa gabashi yawa musamman inda nake son mu ji ka san mutane da yawa za su ce suna son su canza kaza suna son su ga canjin kaza shin in mutun yace za a yi kaza zan canza kaza shin yana ana tsayawa ka kan baka a ga yau kazan nan ya canza shine nake son mu magana da kai mu ji
mai magana yau mutane idan shekara ta shigo kasan shekara suka duba abubuwan da suka yi a shekarar ta ci gaban rayuwa ko kuma na ɗabi'a idan kago shekara ta zo ga wani tsari na rayuwa da suke so su sa kansu zaka ga mutum ya ce wannan shekara idan ta zo zan zama mutumin kirki ne fukan da nake yi da Allah na daina wani kuma zai ce a'a wannan shekarar shekara ce da zai koma makaranta gaba ɗaya rayuwarsa ya ta koma kan tattafin da karatu wani kuma zai ce wannan shekarar in Allah ya yarda ya daina tsarin shi ya tashi ya daina yawan tunane-tunane wani kuma zai ce wannan shekara ce da kowa da digirin alkhairin da yake yi kai da wani aure da yake wannan shekara zan aure wani harka da yake rayuwa kowa da yake alkhairi ga zan kanta mutane akan samu waɗanda idan suka yi alkhairi suka ce misali wannan shekara zan canza hali na idan misali taba nake sha to daga shigowar shekara ta 2018 na yi wa kaina alkhairi na daina shan taba wani kai da ya yi dinkin wannan alkhairi ya daina ta ko wani dabaru da wata hikima da magani da zai yi ya tsira akan wannan alkhairi kuma ya daina ta amma akwai mutane da dama musamman a harka ta dabi'a harka ta mu'amala da mutane wanda zaka ga mutum ya yi alkhairi ya ce ni misali daga wannan shekarar Allah da an daina rigima da ni zan zama mai hakuri amma daga an san ni tafi dai zaki ne ka ga
shi ga shi ana da ni
tafi wani mutum ne dan mutunci mutunci wani mutum ne kula da yanayin fitiran ka da yanayin yadda yake mu'amala da mutane sai ga dan lokaci ya ga tafi dai zaki ne ya wuce ka take da mu wannan alkhairin karata
sai ka ka tsinto shi ana dambe a hanya
dan ba misali shaye-shaye yake ko san taba yake yake ya daina yana da ran dan mutaci uku yana kallon wani abokin shi da wannan abu ko kuma iko na ruwa to wannan tabi'a ce ta dan adam
haka
ka ta wuta ne suke kamewa akan alƙawarin da suke wa kansu ba sai kuma su yi wani dan adam din da dan alƙawari shi kuma alƙawari wanda za ka yi wa kanka yafi alal misali akwai wanda na sani a sabuwar shekara ta yi yake in Allah ya yarda wannan sabuwar shekarar na daina shan shayi da siga kuma da siga yana wahalar da ni dan dinga shan shayi da zuma ki daina siyan siga ya dinga ba kuɗin ki yana
Ahmad ba da ni kace ba kuwa shi ne nace ba da ni kace ba kuwa kaman ka hango zuma ta wallahi kaman ka wallahi ko da zaman nan da zuma da shayi a shayi
ka san shi kuma wani cewa idan ya auri wata wani ce yawon idan ya auri wata zai bar shan taba
to kaji
ina ga yanzu shekara su takwas da aure
yana ta burarawa abu ya gagara kenan
shi alƙawarin nan sai mutum ya dage ya sa a zuciyarsa ya kuma zama yana da kuskurin a kan kansa cewa na yi alƙawari a kan abu kaza kuma zan tsaya a kansa musamman da biyu kamar yadda ka sani Alhaji Kabara akwai mutane da dama wanda gidan da suke ciki sun samo shekara ta yi ko kuma lokacin wani biki za ka ga mutum ya wa gidansa fenti ya gyara gidan
haka
to shi a zuciya haka take zuciya ma tana buƙatar wani lokacin zuwa lokacin
a dan mata kwaskwari ma
yi wa kai shari'a da kanka ka duba halayyarka da dabi'unka da yadda kake mu'amala da mutane sai kawai ka gyara a kan kanka ka ce in Allah ya yarda daga lokaci kaza na daina to amma sai ka tsaya kan magana
ka tsayu
ka kuma daina ko kuma wani alkhairi ne kake da shi shi ma lokacin wasu mutane suna yin alkhairi ce ni ko daga yanzu duk karshen wata zan dinga zuwa ziyara mu asibiti ko makabarta
dan
dinga tuna mutuwa kuma dinga tuna waɗanda suke cikin rauni kuma taimaka musu kaga abu ne
mai kyau haka to to
amma sai a wannan shi shine aiki
eh shine to ai shikenan mun dauke darasin a bakin ka tsayuwa mutum in ya fada ya tsayu to mun gode sosai Ahmad Abubakar da cewa muna fatan duk wani alheri cikin shekarar nan Allah ya hada mu da shi ya raba mu da shirin ta
amin amin mun gode kwarai
sannan kai ma a 2017 kai gudun mu Allah ya sa mu gama da kai lafiya har zuwa wannan shekara da ta badin badada eh yana da kokari shi ma kai to yanzu kan dole a hakura ba fada da malam ba daren ba alƙawarin ba cikawa yanzu kan abada da
Safinatu Sojanji
Julian Gresham da ma injiniyan mu na yau da wanda take da Facebook live wato Maryam Bashir Bugaji sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mun da alkhairin sa cikin wannan shekara
kai kun ga makafi sun nufura fi kun ji tare su kun ga tukar abuwa fada da malam badara na ja kunnan ku ba kara marahu ba zaba ina yaji ya bi da allo ya yi rubutu ya rike tsalle kullum
ce moshi ya bada da du ya ga takaddu dan adana mu ne Musa da ya ga kudade ya ga tarju ya ji tsaba.